Jihar Akwa Ibom da ke yankin Niger Delta na ɗaya daga cikin waɗanda tsofaffin gwamnoninsu ke karɓar magudan kuɗaɗe ba da bayan tsofaffin gwamnonin akwai tsofaffin mataimakan gwamnoni bisa dai wata doka da majalisar dokoki ta jihar Akwa Ibom ta sanar a baya can tsohon gwamna na da tanadin karɓar naira miliyan 200 a duk shekara haka kuma tsofaffin mataimakan gwamnoni sannan kuma ga sabuwar mota ta shiga da ta aikace-aikacen gida da akwai kuma mai yi musu hidima da kuma tanadin samun musu da cikakken tsaro sauran tanadin dai sun hada da samun musu da kuku wato mai dafa musu abinci da direba da kuma tabbatar da cewa ana kula da lafiyarsu tare da iyalansu kuma kan kula da lafiyar kadai naira miliyan 100 ce za a baiwa kowane tsohon gwamna da mataimakin gwamna a duk shekarar Allah kuma kowanensu za a gina masa katafaren gida mai dakuna biyar a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya da kuma jihar Akwa Ibom kan haka ne ma naji tabbakin ɗan jihar ta Akwa Ibom kuma ga abin da suke cewa
when you don't have road you are taxing the people no good health system and you are borrowing money what are you borrowing the money for
yana cewa ne suna na Udon Basi yace waɗannan kuɗin sun yawa kwarai bayan ana maganar karancin ayyukan raya kasa a jihar mu ta Akwa Ibom kuma ga harkokin lafiya sun durkushe sannan kuma ga katutun bashi da ake karbowa a matakin jihohi da tarayyar Najeriya gaskiya san bai dace ba shi kuwa wannan yace
my own opinion for that is the current government now don't stop giving them any money again they are rich already why still giving them money
yana cewa ne sunana Ede kuma a ra'ayina gwamna na yanzu na jihar mu ta Akwa Ibom tare da majalisar dokokin jihar su gaugauta tsaye da waɗannan magudan kuɗaɗe da ake biyan tsofaffin gwamnoni da mataimakansu don waɗannan tsofaffin gwamnoni sun kwashe magudan kuɗi a jihar mu ta Akwa Ibom kuma sun riga sun zama masu kuɗi shi kuwa wannan yace
Samuel in a country where we are owing such amount of debt and such amount is lavished on ex governors alone it is very very bad
yana cewa ne sunana Samuel kuma ni dan jihar Akwa Ibom ne yace ra'ayina game da dokar da majalisar dokokin jihar ta Akwa Ibom ta sanar a baya kan biyan magudan kuɗaɗe ga tsofaffin gwamnoni da mataimakansu gaskiya san bai dace ba musamman bisa la'akarin cewa kasar mu ta Najeriya na fama da katutun bashi har wuya gaskiya a dakatar da wannan al'amari da hakan kuma naji ta bakin wani lauya mai zaman kansa a Najeriya barista Muhammad Ahmad Jamo dangane da sahihancin dokar kasa ko meye tace a bisa biyan waɗannan magudan kuɗi ga tsofaffin gwamnoni da mataimakansu yace
irin wannan abin ya faru da irin masu irin rike da makaman siyasa da suka yi gwamnatin jihar Kogi kara wadda kotun ɗaukar kara ta ba da hukunci game da irin wayannan dokoki wanda majalisun dokoki suke wadda yana cewa wannan tawa ma kundin tsarin mulki la'akari da matsanancin tattalin arziki da ake fuskanta la'akari kuma da in ka dubi yawan kuɗaɗen da mutanen da ake ba su kuɗi ne musamman na Akwa Ibom ne ta yadda za ka ga a duk wata shi suna za a ba shi na jimilin biyar ne da naira miliyan 100 na kura da lafiyar shi da na iyalan shi za a samu mashi gida a nan Akwa Ibom da kuma ɗaya a Abuja da kuma allowances na kashi 30% na albashin shi wanda za a rinka ba shi a duk shekara.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Fort Portal, Nigeria.